high than you. Dina's Production.
Zamar beba sai mutuwa kai mana yankan kauna na samu kalata kikkiawa zani kira ki da irin amsa
zamar beba sai mutuwa kai mana yankan kauna na samu kalata kikkiawa zani kira ki da irin amsa
zamar soyayya kin bani na shaki rabin jikina ke kika sanya zuciyata an shaki bana gaidiya kullum na ganki zuciyata ta zubi abinda kinki soyayya gare ni na gure bazan manta ba ko shekaru dubu sun shudi ayya ayya ni na mari fi soyayya kuma kar a jikan abin da kike mini na karba zuci ba mai damu na fari da baki kai bambanci irin ki na samu tun ki duba gidona kawai rikici ne wa wanka ni da ke soyayya kun karanta da uwa ɗaya ne ra'ayin ba zan nuna ba ki san ki ba